sunana na gaske shine Ikono John Michael Oji, sunana Michael, amma fa sani na da Nexus B. Eh, abamu labari kai wane
yawan
sunana ta gaske. Ni sunana Nexus B din da aka sani, kuma ni makadi ne na irin kide-kide haka, da ni zan iya cewa as a music producer, composer, sound engineer and mix master engineer. Eh, kin san yanda abin yake, ya kamata ce in zaka nuna mutane irin abubuwan nan, ya kamata ce kai ma ka iya, kaman ka nuna wani ya zai da duk na hada na koyi da kansu. Gaskiya ina waka, dole ma in yi waka da kiɗin, banda kiɗin, saboda mawaƙan nan wasu mutum ya zo za ka nuna mishi, ai dole a ce wai ka san abin ma kaman ka nuna wani. Na gani a ɗan kwambiyu gaskiya ana harkar nan, amma waka ta farko da na yi ba manta ba ita ce Omo Naija, amma can da daɗewa duk da dai ba zan iya tuna da lyrics ba, amma na ɗan san like chorus ɗin. Ka ai a waka kai ihu aka dinga ta yi lokacin mai muka iya, ana ta Omo Naija, Omo Naija, Omo Naija, ka ana ta tsalle menene na ni da fiye ni ne an dan kwana biyu lokacin muna yara.
Yanzu da wace ce aka tsallaka?
Kai ba na ce wannan da wannan aka sani ba, ko ba da wannan aka sani ba, gaskiya saboda na yi ayyukan mutane da dama, wannan ma dan su sani da shi, kuma banda na ina da wawoyi kaman da yawa, na yi irin wawoyi kaman su Baba Gari da sauransu daidai. Gaskiya an fi sani na da ayyukan mutane, ni a mawaki mutane ana daraja ni a mawaki, amma yanzu ba wani abin damuwa ba ne ko wani abin da mutum zai wani mamaki, don tun da ni makaɗi ne kuma ina wa mutane da yawa da dama ayyuka ana jin su, so dole a ce ni ma na iya, so ga an fi sani na da irin da ayyukan mutane, kamar ayyukan su Heji Jalladiya, ayyukan su Dabo the Prof, Lada Goma, kuma recently album Engineer Son of Jigani na mix mastering din shi, da mutane dai dai Northern Nigeria mutane dai ɗaya ne ban yi aiki da su ba, so yin ga kuma dukkan su na yi musu waka da aka sassan su da shi. To dai ni ba san wace waka zan rera ba, amma madaiga ne ina ga wani zani ko kuma zabga musu nana yi ne. Okay, dan yo akwai wani waka na wannan dan ban da sake ta ba, amma kwan da zan sake ta, wato Hallelujah Allahu Akbar dai da nake magana akan rayuwa yanzu dai yadda irin matsalolin da ake cikin su a Najeriya. I think chorus thing goes like Mekushati Hale Shalalahu Akbar Steady Money Don't Show Mekushati Hale Shalalahu Akbar Steady Money Don't Show.
So I didn't tell you that I'm going to tell you more about this. I'm going to tell you more about this. I'm going to tell you more about this. Da rayuwa dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata a kan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka tsaye ka, za ka iya muna amshi ko baiti ko za ka saka ni.
VOA in the building. Shout out to my girl, Baraka. Yeah. I'm feeling now here, I'm next. It's double the prop, my dust with a key. Keep it 100 on a lolo. Shout out to you, man. I mean, I'm with the bambanchi. Anywhere we step in, yeah, they know. Yeah, they know. I keep it 100, you know, you know. Do we like a do we low, 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 low. Amen, amen. Baba God, we gon' make them very soon. Shout out to the UA. Shout out to, shout out to, shout out to the UA, the UA.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.